daga cikin gabobi na rukunan imani. Saboda mun yi magana akan littafan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ya saukar da su wa annabawansa alwakatai daban-daban, kuma har ila yau mun yi magana dangane da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, yadda Allah ta'ala ya halitte su da kuma ayyukansu, da yadda Allah ta'ala ya tsatsara musu irin ayyukan da za su rinka gabatarwa ko waɗanda suke gabatarwa da waɗanda za su gabatar ranar tashin alkiyama. A yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga ɓangaren al-imanu bil yawmil akhir, imani da ranar lahira. Idan aka ce imani da ranar lahira, me ake nufi ne? To ga abin da ake nufi. Al-imanu bil yawmil akhir, imani da ranar ƙarshe. Wa huwa al-yawmun nihai, shine rana na kakat, na ƙarshe, al-abadi, na har abada, wanda yake idan ya zo ya tafi, to wata rana ko wani wuni ba zai sake zuwa ba har abada. Wannan shi ake kiransa al-yawmul akhir. Walladhi la yawma ba'da, wanda yake babu wata rana a bayansa. Wa huwa yawmul qiyamati al-kubra, shine ranan tashin al-qiyama babba. Me yasa ana aka ce al-qiyamati al-kubra? Wa hadha yadullu ala anna hunaka al-qiyama allati tusamma bis-sughra. Saboda haka wannan yana gwada akwai al-qiyamatu sughra wal qiyamatu al-kubra. Wa tayti al-qiyama as-sughra, qiyama as-sughra ko al-qiyama as-sughra ita ce ranar mutuwar mutum. Duk wanda ya mutu ya bar duniya, to faqad qamat qiyamatuhu, lalle al-qiyamansa ta tsaya. Saboda babu wani sauran abin da za a yi da shi sai yadda aka yi da shi. Ba zai iya yin komai ba, ba zai iya taɓuka komai ba. Saboda haka ko an sa shi a kabari ko ba sa shi a kabari ba, to lalle wannan hakika kiyamarsa ta riga ta tsaya. To ranar mutuwar mutum ita ake cewa al-qiyama as-sughra, amma al-qiyama al-kubra ranar tashin al-qiyama, ranar da za a tara kowa da kowa domin a yi hisabi dangane da abin da kowa ya aikata. Yawma yab'athu Allahu al-khala'iq, to barikaji kiyama babba ita ce ranar da Allah yake tayar da halittu kakaf, lil hisabi wal ma'adi, domin a yi musu hisabi kuma domin a ba su makoma. Saboda haka da wanda makomansa zai kasance gidan aljanna, da wanda makomansa za ta kasance gidan wuta, har ila yau akwai wanda hisabinsa zai zama mai sauki, akwai wanda hisabinsa zai kasance mai tsanani. Wa yashmalul imana, kuma imani da ranar lahira yana kunsan imani bi ashra, bi ashrati sa'ati sughra wal kubra, da alamun takin alkiyama manya da kanana. Wadanne kenan? Ga wani bangare daga ciki. Wa zuhuril mahdi, da bayyanan al-mahdi. Lalle akwai mahdi wanda zai bayyana, amma ba irin na ƴan shi'a ba. Lalle akwai mahdi na gaskiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayanin cewa sunansu iri ɗaya ne, kuma zai fito daga zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka idan mahdi ya bayyana, to zai bayyana ne wanda yake nuna alaman cewa duniya ta yi kusan ƙarewa, abinda ya rage sauran girin. Kuma mahadin nan idan ya bayyana, ba zai zo da sabon addini ba, ba zai zo da sabon alkur'ani ba, ba zai zo da sabon hadisi ba, a'a zai tabbatar da abinda manzon Allah ne ya tabbatar da shi. Zai yi saiti wa waɗansu mutane ko wa duniya kafin Allah ta'ala ya yi mata kaka. Saboda haka amfaninsa kenan shine zuhuril mahdi, wanda idan ya hadu da dujjal